terela kol anci gurun ba
da kol gasan ba kost tana na gala kin te nan mu ko zutu khalake daga ta mas won ta famas na warge etunna aiga e da gwasa na gala ka fagana cin asin adsigin jula yet arta winishin a ce mosan jula attagare artana masa won sawar te yan daga da giyanda yake mikana da san felinki talo dan cin din zanzinin tette daga da goi mikana da sunatin cin da lakwal warge daga ta maso san adina sin gala ilar cin zanzin kaya tan fragna ta tagina daga gauna nasnat meda adakina timin tarreta adagina timu tagin kyon nakalnin adin zanzinat aratan mera gur mushe ton sa sagrenin artos nara attagrin anta sawur tilla alkad med shir da wannan nanin shaglanin kiwini da toggin da galakol alwa qore creation usman ne tal waqiya ne muswasan i magran jaj galan tu filad dumbagan adagina da gine mangal adasan fina mutukkan adashi na mana da cin alkhta yaglin dilandi mi jana sankatala da qlan class felas adalan antini dar ta mushqal almaqsud da gartu aqalan da garen barar usman ne
dagan inna wana imujerana inta magratin ahantan selana nanur nartan wintagin musheten wiyada
to abubwa ne wanda mu
artan da mu son san director am musheten inspectoran wurdan diktiban adana susuna fillasan alghaya kuni takta mustat gami ma fan salame da journalistam to samdo to famana isalan meren kinan na credo wanne wai annas samaymos azin grasa nartay muswasan itakalsulu yeyenayen alghtay adona sumur inspector ran imarawan bararan mushetan sindikatan society civil filadun gru tarajatta natragan tum khachir inkenta
ya cire da husa suke kudi
zana mazatan ne mushetan wani intiqal batuta
ba a aikai shi kada
wurtufrega tankar tuzumuzla e magri inkerta maswasan nagregen nalqen dagar mawan zawari ne kidagaram astuzumazla e magri kirbadan bagyozal dagazdal we fraga dan manai dumoto ye meda torf ye azdo saksidan daga goyar to azdar we gina gala kanta addan ne tagari mera addan ne tastagran arcen ta denu barari ya halakol naki manin da aciyewe mera da furtamer tastoskar to sansan mushe we mazal bararwai ishil arto agram bararwa daqal fele gafne inki mera feldun lawi tete nasan agala ka dagrenin ka wulle na da sanan sanar tanin kiwinar tana mosan ti wagdal din arwa da sanan girmam na gaf atana zazzakin fellasur mola
suka gana aikata abu